someone in kaka san yi wato zani
Yeah.